Sunana na gaske shine Ikono Ja Michael Oji, sunana Michael. Amma fa sani na da Nexus Beat.
A ba mu labari, kai wane yaman sunana ta da
shari? Ni sunana Nexus Beat da aka sani, kuma ni makaɗi ne na irin kiɗe-kiɗe haka. Da ni zan iya cewa I'm a music producer, composer, sound engineer and mix mastering engineer. Kin san yanda abin yake, ya kamata ce in zaka nuna mutane irin abubuwan nan, ya kamata ce kai ma ka iya, kamun ka nuna wani ya sai da duk na hada na koyi da kansu. Gaskiya ina waka, dole ma in yi waka da kiɗin, banda kiɗin, saboda mawaƙan nan wasu mutum ya zo za ka nuna mishi, ai dole a ce wai ka san abin ma kamun ka nuna wani. Na gani an ɗan kwambiyu gaskiya ana harkar nan, amma waƙa ta farko da na yi ba manta ba ita ce Omo Naija, amma can da daɗewa duk da dai ba zan iya tuna da lyrics ba, amma na ɗan san like chorus ɗin. Ka ai a waƙa kai ihu aka dinga ta yi lokacin mai muka iya, ana ta Omo Naija, Omo Naija, Omo Naija, kana ta tsalle menene na mi da fiyami ne an ɗan kwana biyu lokacin muna yara.
Yanzu da wace ce aka san nazo?
Kai ba na ce wannan da wannan aka sani ba, ko ba da wannan aka sani ba gaskiya, saboda na yi ayyukan mutane da dama, wannan ma ɗan su sani da shi, kuma banda na ina da wawoyi kaman da yawa, na yi irin wawoyi kaman su Baba Gari da sauransu daidai. Gaskiya an fi sani na da ayyukan mutane, ni a mawaƙi mutane ana daraja ni a mawaƙi, amma yanzu ba wani abin damuwa ba ne ko wani abin da mutum zai wani mamaki, don tun da ni makaɗi ne kuma ina wa mutane da yawa da dama ayyuka ana jin su, so dole a ce ni ma na iya. So ga an fi sani na da irin da ayyukan mutane, kamar ayyukan su Hezi Jallabiya, ayyukan su Dabo the Prof, Lada Goma, kuma recently album din Genius Son of Jigawa na mix mastering din shi, da mutane dai a Northern Nigeria mutane da ɗaya ne ban yi aiki da su ba, so yin ga kuma dukkan su na yi musu waka da aka sassan su da shi. To dai ni ba san wace waka zan rera ba, amma madaga ina ga wanda zani ko kuma zabga musu nana yayi ne. Okay, dan iyo akwai wani waka na wannan dan ban da sake ta ba, amma akwai wanda zan sake ta, wato Hallelujah Allahu Akbar dai, da nake magana akan rayuwa yanzu dai, yanda irin matsalolin da ake cikin su a Najeriya. I think chorus and goes like make we shout hale shalalahu akbar say the morning don't show, make we shout hale shalalahu akbar say the morning don't show.
So adan shiro na mukan yi wa mawaki tafi mu ce muna baishi ko muna amshi yarena dandalin VOA radio ke ta matasa da ake kamata akan wayar salula ko iPad ko laptop. Idan muka tsaye ka zaka iya muna amshi ko baiti ko zaka sha kai.
VOA in the building, shout out to my girl Baraka, yeah, I'm feeling now here, I'm next is double the prop my dogs with a kilam. Keep it 100 on a lolo. Shout out VOA, muna nuna musu bambanci. Anywhere we stepping, yeah they know, yeah they know. I keep it 100, you know, you know. Do we like a do we low, 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 low. Amen, amen. Baba God, we go make them very soon. Shout out to VOA, shout out to, shout out to, shout out to VOA, VOA.
Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.